Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Mahmud Lalu ne tare da Muhammad Hafiz Babula da sauran abokan aiki muka sake dawowa a wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. Yau Litinin 10 ga watan Afrilun shekarar 2023. To a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa shugabannin jam'iyyar Labour Party a matakin jihohi a Najeriya sun nuna goyon bayan su ga Julius Abure da ake kaiwa ranar da shi kan jagorancin jam'iyyar. Muna kuma tafa da shirin zauren matasa wanda Nasir Adamili Kaya zai gabatar, sai kuma sharhin jirgin Najeriya da babban gidan Jibril zai gabatar, da kuma darussan azumin watan Ramadana. To amma fa dukkan sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum. Wata tawagar Iraniyawa kwararru za ta ziyarci kasar Saudiya domin shirin bude ofishin jakadancin Iran a birnin Riyadh, a cewar kamfanin dillancin labaran Islami alaka da gwamnati. Sanarwar ta zo ne kwanaki bayan da ministocin harkokin wajen kasashen Iran da Saudiya suka gana a birnin Beijing a ranar Alhamis, wanda shine karan farko da manyan jami'an diplomasiyar su suka gana a cikin fiye da shekara bakwai, bayan da sun ta kulle yarjejeniyar maido da dangantaka tsakanin waɗannan manyan kasashen yankin. Tawagarin za ta ziyarci ofishin jakadancin Iran da ke Riyadh tare da shirye-shiryen sake buɗe ofishin jakadancin Iran a Saudiya, a cewar kamfanin dillancin labarai na ISNA. Ma'aikatar harkokin wajen Saudiya ta faɗa a ranar Asabar cewa jami'ai sun ziyarci Iran domin tattauna hanyoyin da za a bi wajen buɗe ofishin jakadancin na Riyadh a Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Kamfanin dillancin labaran ISNA ya ƙara da cewa tawagar Saudiya ta ziyarci ofishin jakadancin Saudiya da ke Tahiran a safiyar jiya Lahadi. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya faɗa a cikin wani jawabi da aka buga a jiya Lahadi cewa Turai bata da muradin rurrutar rikicin Taiwan, kuma ya kamata Taiwan ta bi al'amarin da hikima ba tare da tsoma bakin Amurka ko China ba. Macron ya dawo daga ziyara aiki ta kwanaki uku a kasar Sin, inda ya samu kyakkyawar tarba daga shugaba Xi Jinping. Kasar Sin ta fara atisayi a kusa da yankin Taiwan a ranar Asabar domin nuna fushinta kan ganawar da shugaba Tsai Ing-wen ta yi da kakakin majalisar wakilan Amurka Kevin McCarthy a ranar Laraba. Kasar Sin tana ɗaukar Taiwan mai mulkin demokuraɗiyya a matsayin yankinta, kuma ba ta taɓa cewa za ta yi watsi da amfani da ƙarfin tuwo ba wajen mayar da tsibirin ƙarƙashin ikonta ba. Gwamnatin Taiwan ta yi kakkausar suka ga ikirarin Sin.
An jima kaɗan Muhammad Hafiz Babulle zai kawo da ƙarshen labaran duniyar, amma a halin yanzu bari mu duba wannan rahoton. Shugabannin jam'iyyar adawa ta Labour a matakin jihohi sun nuna goyon bayansu ga shugaban jam'iyyar Julius Abure da umarnin kotu ya dakatar a Najeriya. Hakan ya janyo dambarwa tsakanin ɓangarorin biyu, har sai da ƙungiyar ƙwadago ta fitar da matsaya, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Nasir Adamili Kaya ya aiko mana daga Abuja.
Tun farko waɗanda suka samu umarnin kotun na dakatar da Abure sun yi da fifiya helkatar jam'iyyar don hana Aburen jagoranci.
We have again reaffirmed our confidence in the leadership of our national chairman, Barrister Julius Abure, that it be.
Gwamnatin jihohi sun ce waɗanda suke adawa da Abure na halin dakatarwa ne kafin ɗaukar matakin da aka ba su da horumin yin haka. A sanarwa daga shugaban ƙungiyar ƙwadago NLC Comrade Joe Ajero da ke mallakar jam'iyyar ta Labour, ƙungiyar ta ce Abure ta sani a matsayin shugaba. Jami'in ƙungiyar Comrade Nasir Kabir ya yi ƙarin bayani.
Ita da biyan ƙungiyar ƙwadago ta NLC ta yadda tana bin shugabancin Julius Abure a matsayin shugaban wannan Labour Party da aka shiga wannan hayaniya. Don shi shugaban wannan ƙungiya Comrade Joe Ajero ya fito ya yi abin da ake cewa press release, inda ya bayyana matsayin ƙungiyar ƙwadago, kuma ƙungiyar ƙwadago ta NLC ta nuna cewa ta gamsu da shugabancin shi Julius Abure, don ta fuskanci cewa akwai mutanen da suke ƙoƙarin cushe su nuna cewa a kawo baraka cikin wannan tafiya, saboda a raba kan wannan ƙungiya ko in ce Labour Party, saboda biyan buƙatun wasu tsirarun mutane. To don haka ƙungiyar ƙwadago ta fito ta yi buruz da wannan wato mataki na maganan dakatar da shi, ta kuma nuna cewa ba ta san wani faction ba in ba nashi ba.
Don haka shugabannin na jihohi sun zargi masu adawa da Abure da neman dakatar da yunkurin Labour na ƙalubalantar sakamakon zaben 2023 ne. anan kakakin campaign din na dan takarar shugaban kasa na Labour Peter Obi wato Yunusa Tanko ya karfafa cewa an sa abure a gaba ne dan dakile karar jam'iyyar a kotu
a kunnin tsarin mulkin jam'iyya tashi ne 70.17 ya nuna cewa baka iya tsige shugaban jam'iyya sai dai idan an kira taro mutaron nan an kira shi musamman saboda tsige shi shugaban jam'iyya wannan a rubuce take to amma wai tsare a cikin jam'iyyar sun dauki doka akan hannunsu sun karbi kudin mutane har ma sun samu san yanzu sai a musu mu duk abin da ake kokarin a yi cimma shi ne a tabbatar cewa ita jam'iyyar nan dai ba ta samu tasiri ba akan wannan shari'a da muka gabatar a maganar shugaban kasa zaben da aka yi da mu muke cewa gaskiya wayancan mutane ba su tashi ba su tsaya zabe wayannan mutane a cikin su mun riga mun tabbatar mun gansu da gwamnonin APC mun gansu suna karban kudade a hannun su kuma wannan ba koye bane shi wayanda suka sa hannu ma cikin wannan takardar dukan su din ma an riga an sallame su daga cikin jam'iyya saboda wannan halayen da suke da shi.
Shugabannin sun kara da cewa ya dace kowa ya jira sai an kammala babbar shari'a kafin kawo kowane irin korafi. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Yau Litinin ce ranar da ake kammala muhimmin bikin Easter ga Kiristocin duniya. Biki ne da ke tunawa da ɗaya daga cikin tushen imanin Kirista, mutuwar Yesu da kuma tashinsa daga matattu. Domin haka, bukukuwan Easter a Ghana wani babban al'amari ne inda Kiristoci ke shirya yadda za su gudanar da waɗannan ranakun Easter masu muhimmanci. Idris Abdullah Bako gare ka.
A Ghana majami'u daban-daban sun gudanar da bikin Palm Sunday da jerin gwanon mambobin su kan wasu manyan tituna ranar da bikin ke farawa suna kada rassan dabino da fararen kyalle suna rera waka sai ranar Juma'a mai zuwa kuma wato Easter Juma'a suka je coci domin gudanar da ibada Pastor Felix Inze yayi karin bayani
sunana Pastor Felix Inze ne na pastor churchin da mai suna Order of Fire Prayer and Deliverance Ministry daga Accra babban birnin Ghana. Lokacin Easter lokacin na da aka tunawa lokacin da mai wanda ya zo cetar duniya Annabi Isa lokacin da an kai kashe shi lokacin ranar Juma'a kenan. Ya mutu ranar Juma'a an ka kawo da shi ranar Juma'a din. To sai ranar Lahadi wajen kwana uku kenan sai Ubangiji Allah ya ta da shi daga matattu ya da kai shi zuwa sama. Na'am. To ranar Lahadi ranar muruna na cewa wanda an ka kashe don zunubin duniya da Ubangiji Allah ya tada shi daga matattu ya kashe sama to lana muruna lana ta ne lana ne da yake ana zuwa ana yawo ana zarce ana zayata ɗan uwa da abokan arziki lana ne rabon kawtutuka ga kowa da kowa
wasu suna sa tufafin makoki masu duhu don tunawa da mutuwar Yesu Kristi haka kuma wasu sassa na Ghana suke nuna farin ciki da nasara don Yesu ya mutu domin zunuban su kuma yayi nasara akan mutuwa lallai ko ba za a yi batun bikin Easter a Ghana ba ba tare da bayanin tiddan kwawu da ke yankin gabas inda 'yan ƙasa da baƙi daga ƙasashen waje suke zuwa musamman domin shagulgula da suka hada da jerin gwanon kaɗe-kaɗe da raye-raye da kuma hawa manyan duwatsun kwawu domin shawagin lema da ake cewa paragliding a turanci sai dai wasu 'yan Ghana suka ce ba su ji daɗin bikin wannan shekarar ba domin yanayin matsin rayuwa.
Ya kuri suna na kuku yan gade Easter nan wallahi ban gan kai ba do last year I remember na je ko aci kamar wan man turin nan amma yan gadi ba yana ta ko ba don ba kudi cikin garin ga komai yayi karfi
a hakika na gaskiya yasa bana sadan mu ce ubangiji Allah shi kyauta amma da wallahi gaskiya ba ta zo muna da sauki ba don da abun sai a hankali gari yayi za babu kudi ga hannun mutane babu abinci ko muna cada sadan mu goda mu Allah kawai bukukuwa Easter na shikalun baya wallahi sun nesa sai wannan shikala.
Idris Abdullah Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
A gaida Idris Abdullah Bako da wannan rahoto da Muhammad Hafiz Baban Laide karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. agogo nan Washington DC na cewa karfe 3 na dare ne da minti 18 na safe kenan da minti 10 a Najeriya ne jira kamar da Chadi a Ghana kuma 7 na safe da minti 10 wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango a jamhuriyar Najeriya kuma za a iya samun a tashar mutum VOA Africa akan mita 102.5 kazalika kodi yaushe za a iya zuwa shafin mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com yanzu kuma ga shirin zauren matasa
Zauren matasa
Masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin Zauren matasa na VOA da ke tabbawan da ke ciwo matasan tuwa kwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci shin miyagun kwayoyi bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane shirin Zauren matasa na VOA har yanzu yana garin Nima da ke yankin babban birnin kasar Ghana wato Accra inda wakilin mu Ridwan Mukhtar Abbas ya tara matasa ya zanta da su inda suka tattauna kan kalubalen da ke fuskantar matasan garin Nima dai matattara ce ta kabilu daban-daban na Afirka amma kun je matashi Muhammad Ofisa ya nuna damuwa da yanda yace makamai suka yi yawa hannun matasa da hakan ke kawo barazana a yankin matasa kai tsaye ku biyo ni mu shiga zauren
politics face iso mu ci gaba da aiki in kai aiki da kyau aka gani shi zai sa gobe a vote maka amma in ba kai ba in ka bi wani interest in kai zuwa kawanta mu ma mun gaji da kai domin shi magana da nake da shi kenan assalam
sunana Muhammad Officer abinda ni nake gani ne kaman ba leaders nan ba su help youth in community na concern sun kawo initiatives jiwa da ika mata da a support su along the line sometimes kana gan kaman Hamid Gafaro sarakai ya kamata a kama initiative ngana da kyau she gan kaman ana jan baya don ba help su ba ya da su don ba su da wani abu kaman loan da ke bakin su wani abu kaman assembly suna da law isa an sun duka wadannan abu sun ba su support nan sun ya su yi abinda suke son su yi isa an nan kaman wurin sarakai ne ya kamata su duba sukara like now we to help us to say so say bayan wannan kuma ya kai wurin ya sunan shi assembly da MPs na su kuma saboda political interests saboda political interests su kuma ba su kama wurin su ba yana kaman in yaje ya fitare don shi ya lose votes yasa bai zuwa bai fito fili da le yazo ya taimaka a yi abin nan kuma abin nan ya zama muna problem yana damun mu muna da drug issues cikin community mu kaduba wadannan abubuwan nan cikin community ake yin community nan kuma ida gidan wani ko bayan gidan wani ake yin isa masu gidan nan ko yan community ko yan gwan nan sun san kaman drug issue na wurin ko ba shi wurin me suke yin me leaders din wurin ke yin sun tashi sun je sun complain makon abin da ya sunan shi authorities ba zo an yi abin da ya kamata yi ba sometimes authorities suna samun labari amma ba su she ka zo kai complain in kai complain an bika a zo a taimaka maka ayi abin da ya kamata bayan wannan kuma yaran mu saboda lack of education da wadon sababe ya sa wadon su sun involve kansu into petty theft da arm robbery most of the time kaji yaran mu sun fita waje an kashe su yaran nani yaran nima yaran mamobi bayan wannan kuma lamarin bindiga ya yawa cikin community mu ana wurin aure ka gane abu buga bindiga me yasa manya na wurin nan ba complain abu buga bindiga ana yi abin da aka ga dama wani lokaci newta na ji cikin news an shoot bindiga wurin aure zai taba wani yariya ya zama shi yariya ne ta mutu free mi yake yin da bindiga wurin aure yasa wadan gaguwa duka leaders suna zuwa wurin ne suna gani ka gan wanda bindiga ko an buga so guda ka kwa loud na biyu na in bai yi a report mai shi don bindiga nan koda yana da license ba abin da aka bashi yayi da shi kenan ba yasa ya kamata a duduba wannan dai an ka kama wadan abubuwa duka nan kaman ya taimaka muna kuma muna lose value mu as Muslims in our community ka duba yanzu wai akwai wani abu huka cikin community musulmai don nan ga musulmai ke dominate it's not proper akwai wani abu wai sunan shi huka I just want to come for you know much in the Gamu. I just want to be the Kamata. I saw Ungabo Duka and I think community in Beba. Sayakamata Duba and Gabo Duka, Amaga. So Manyan Saraka is Duba to help you for non swinging Ankama at least by your control. She totally did Ama and Wangansha up to only level the day Kamada. That's the name she has been in the same. So, Salam.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abinda ke cikin ne abubuwan da muke bukata a cikin niman mun ga yanzu hakan ga ista ya waso. Suna da yawa amma muna son a fara mun su kadan kadan ne. Ba duka muke son ayi ba a fara kadan kadan. Na farko shine city da muke son a zo ayi muna e barro sunan da highway duka ayi muna. Na biyu kamar yanda danwan mu na wai fadi cikin nima ista ya waso ba mu da secondary school kuma yaran mu suna zuwa school suna zuwa school. Nuska kari na rasu secondary school na sannan na uku kuma makarantar yammu na nima cikin isa ya waso ba su da strong a sunan shi support muna need government ya zo support malamai nan an so su yi suna duban yara kananan da ke tashowa sannan na fudu kuma community mu we are in the lack of ya sunan shi medication ba hospitals nam na ce dan je Hausa na min karfi to sita game da shanin lafiyar mu game da lafiyar mu muna neman hospital masu kyau kyau da za su zo na government ka je wurin nan a duba ka ba da wani kudi da yawa ba to abubuwan da muke la kenan cikin community mu
to assalamu alaikum ina sama akwai wasu ababa da yawa da ke ci mu da tuwa kwariya cikin ungwaninmu niman ga ina sama nima ba demonstration nima rushing demonstration ya mai da nima baya don kulliyomi muna jin news muna duban tv muna gani wasu karuka da ake demonstration kai kai wani kauye mutane kauyen ba su kai 50 ba amma sun tashi su yi demonstration bai kai wata wata biyu an zo an masu abinda suke nima yasa suka yi demonstration sha a ce yau unguwa kaman nima ba a zango cikin ganan ga da ya kai nima ba taba tashi aka yi demonstration ba in za a fito a yi demonstration akwai wasu da ke fitowa sai saboda Allah da Annabi ayi ankuri a bari kuma sarakan mu na nima su min gafara sarakan mu na nima su kare min gafara ba su muna kokari don akwai wasu ababa da yawa da ke aukuwa cikin nima ba mu achieve cikin gana nan duka ina fitowa ga sarakan mu ne don sarakan mu in suka tashi suka sai akan kafar su mu ma za mu mara musu baya ba inda da su ga ya muna mu shiga ba mu shiga shi yasa sarakan muke ba su ankuri su tashi da kishin nima su fito su kira mu yan bayan mu ma mu mara musu baya shi yasa demonstration yanzu in Allah ya da muke niyya za mu yi kuma insha Allah za mu yi ta kuma muka yi ta in ba zo ba za mu kuma koma mu yi za mu ta yi ne a ranar za zo a yi muna abinda muke nema cikin nima shi yasa zance da nake da shi
sunana Zakariya Gulu to magana danki da shi danki so yi ne shine bacin road mu first muna kan shodo ku au daga baya shi zama Futa Street to wannan road nan tun rollis nan e kamata develop muna da shi it is street har bakin gota ake kiro masu gidaje nima duka local governments ka zo aka yi batun wannan bai work ba har yau shi sai abari road nan most of road nan guda layout guda kawai ke ta road nan ga ne ke shiga highway shi sai always nan ina ba traffic na block on Futa Street nan su sai shi sai wani lokaci kamar vote na kira MP direct na tambishi domin ai kamar za a fasa road ga har yau mu muke ciki don shi ne muka zo nan ai kamar 39 houses kawai za a leak to je kudin duka yazo amma cikin me yake sai ban wani answer to answer dai ba zan faɗi ba don ana cikin politics shi da ni ina appeal ma government yi kokari former Odukwa road da yau isan Futa Street na a cire muna shi har gutter don lane na wurin na azuwa 44 ya ke gutter also batun traffic da wasu abu ya muna sauki sai dinga shi za ni ma magana na kenan assalamu alaikum
assalamu alaikum sunana Aule Toloba assemblyman Nima West sunana Aule Toloba assemblyman Nima West electoral area gaskiya na ji dadin program ga programu na makaimu ni insha Allah kuma amfani mu ne
matasa ku dakata anan makon gobe in Allah ya kai mu za mu dora a madadin wakilin mu a Ghana Ridwan Mukhtar Abbas da muryar Amurka da ta dauki nauyin kawo muku shirin ni Nasiru Adamu Elhikaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa sai mun gamu a wani makon wassalamu alaikum
kafin mu je ga shirin mu na gaba mu shakata da wannan waka sharhin jaridun Najeriya
Zamharan sharhin jaridun ne da jaridar The Nation daya daga cikin manyan labaran tana cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kira ga ƴan siyasan da suka fadi zaben da ya gabata da su hakuri da kuma bin hanyoyin shari'a wajen bayyana korafe-korafen su game da zargin da suke yi na magudi a zaben a sakonsa na bikin Easter shugaba Buhari ya bayyana cewa hanyoyin shari'a ne kawai yanzu ya ragewa wanda suka fadi zaben ko ba su gamsu da shi ba yana mai cewa ya yi imanin kotuna za su yi aikin da ya kamata wajen yanke hukunce-hukunce sai kuma jaridar Daily Post daya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka an gano gawakin mutane 35 yanda ake ci gaba da neman wasu da suka bace sakamakon wani hari da ƴan bindiga suka kai wani sansani na ƴan gudun hijira a jihar Benue gwamnatin jihar Benue Samuel Oto wanda ya tabbatar da har-haren ya bayyana cewa a daren Juma'a ne maharan suka kai harin wanda kuma ake zargin sun kashe akalla mutane 45 a karamin hukumar Otorko da Goma a jihar ta Benue sai kuma jaridar Vanguard na cewa yanzu haka shugaban kasa Muhammadu Buhari ya umarci rundunonin tsaro daban-daban na kasa da su kara kaimi tare da daukan matakan da suka kamata na kawo karshen hare-hare da ake kaiwa kan al'umma a kasar shugaba Buhari ya bayyana hakan ne a martanin da ya fitar bangare da hare-haren da aka kai a jihar Benue da wasu sassa daban-daban na Najeriya a karshen mako sai kuma jaridar daya daga cikin manyan labaran tana cewa hukumar kidayen jama'a ta Najeriya za ta fara kidayen gidaje a 17 ga watan Afrilun da muke ciki kidayen gidajen da kuma al'ummomin da ke cikin gidajen na daya daga cikin matakai na gudanar da kidayen al'ummar Najeriya wanda aka shirya za a gudanar a rukun 2-7 ga watan Mayu ne dai za a gudanar da kidayen jama'a a Najeriya sai kuma jaridar da Punch daya daga cikin manyan labaran tana cewa mai yiwuwa ne zababben shugaban kasa mai jiran Sangado, Bola Ahmed Tinubu ya dawo Nigeria a yau Litinin bayan balaguron da ya kai kasashen Faransa da Ingila da kuma Saudiya. A sakon sa na Instagram ɗan Nigeria Bola Ahmed Tinubu ya kira samun zaman lafiya da kwanciyar hankali a tsakanin ƴan ƙasar tare da mantawa da duk wasu bambance-bambance na siyasa, kabilanci ko kuma addini domin ciyar da ƙasar gaba. Sai kuma jaridar Daily Trust ya riga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka shugabannin Najeriya da masu wada ajira ci gaba da aikiwa da sakon su na taziya dangane da rasuwar Justice Bola Ajibola, wani tsohon alkalin kotun duniya wanda ya rasu yana da shekaru 89. A sakon su na taziya ga iyalan mamacin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya nuna alhininsa da kuma bayyana shi a matsayin wani jangwarzon alkali wanda ya nuna bajintansa a lokacin da yake daya daga cikin alkalan kotun duniya. Ƙarshen sharhin jaridin kenan. A huta lafiya.
To albarkacin azumin watan Ramadana ga wannan guzurin da muka tanada muku.
Assalamu alaikum. Sunana Muktar Ahmad daga tsangayen Aramu Muhammad Madu. Darasin da azumi yake koyarwa ga matasa a cikin watan Ramadan. Azumi watan Ramadan sabon Allah yana raguwa a duniya baki daya. Sa'annan kuma in ka je masallatai za ka ana shigo da abubuwa kayan shan ruwa haka ana rarrabawa al'umma saboda ana neman lada a gurin Allah. Sai kuma duk wani sabon Allah yana yawan tiri daga matasa suna yawan karanta Qur'ani ana cika masallaci ana addu'a ana zikirin Allah ana ibadoji sosai sosai a watan Ramadan. Kowa na yin kokari da gaske yana neman lada a gurin Allah da yardan Allah cikin watan Ramadan. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. Sunana Sadiq Ahmad daga madrasar Markazul Tafizul Qur'an Koyi Bauchi. Abubuwan da azumi yake koyarwa, azumi yake koyar da jama'a ƙara jin tsoron Allah da kuma yawaita ibadu domin kusanta ga Ubangiji da kuma neman intuwa daga cikin wannan wata. Mutane sukan dage wajen neman lada da yawaita yin azumi da kuma zikiri da kuma karatun Alkur'ani sannan kuma da ciyar da bayan Allah. Sannan mutane da yawa sukan daina aikata ayyukan da Allah baya so sabon Allah kenan domin kusantan Ubangiji. Assalamu alaikum.
Sai da Umar Sarki da darussan suna da yawa. Farko ina koyon hakuri da jama'a a wannan azumin. Gaskiya ina nan samun kwanciyar hankali wannan wanda darasi ne wanda gaskiya azumi ne kawai nake samun wannan kwanciyar hankali fiye da kowane lokaci. Sannan ina dan samun gudunmuwa a dalilin azumi a wajen mutane da ba ni samu wannan shi madarasi ne wanda sannan ne ma ka hasali a wannan azumin nakan yi kokari in ga cewa na yi iya abin da nawa zan iya na taimakawa wanda na ga cewa zan iya taimakon sa in nayi wannan ban nakan samu kwanciyar hankali. Wannan yana daga cikin kwanciyar abu guda uku na sana daga cikin abubuwan da suke kwantar mu da hankali sannan kuma da yawan jin tafsirai da nake wanci kowane lokaci ko a talabijin ko kuma gidan rediyo gaskiya yana samun kwanciyar sannan ina yawan zuwa wajen tafsirai dare da rana wannan ma yana samun kwanciyar hankali sosai.
Yanzu kuma sai labaran duniya a takaice.
To Mahmud ga labaran a takaice. Wata tawagar Iraniyawa kwararru za ta ziyarci kasar Saudiya domin shirin buɗe ofishin jakadancin Iran a birnin Riyadh, a cewar kamfanin dillancin labaran Isna mai alaka da gwamnati. Sanarwar ta zo ne kwanaki bayan da ministocin harkokin wajen kasashen Iran da Saudiya suka gana a birnin Beijing a ranar Alhamis, wanda shi ne karan farko da manyan jami'an diflomasiyarsu suka gane a cikin fiye da shekara bakwai, bayan da sun ta kulle yarjejeniyar maido da dangantaka tsakanin waɗannan manyan ƙasashen yankin. Tawagar kwararru za ta ziyarci ofishin jakadancin Iran da ke Riyadh tare da yin shirye-shiryen sake buɗe ofishin jakadancin Iran a Saudiya, a cewar kamfanin dillancin labarai na ISNA. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya faɗa a cikin wani jawabi da aka buga a jiya Lahadi cewa Turai ba ta da muradin rurutu rikicin Taiwan, kuma ya kamata Taiwan ta bi al'amarin da hikima ba tare da tsoma bakin Amurka ko China ba. Macron ya dawo daga ziyarar aiki ta kwanaki uku a ƙasar Sin, inda ya samu kyakkyawar tarɓa daga shugaba Xi Jinping. Kasar Sin ta fara atisayi a kusa da yankin Taiwan a ranar Asabar domin nuna fushinta kan ganawa da shugaba Tsai Ing-wen ta yi da kakakin Majalisar Wakilan Amurka Kevin McCarthy a ranar Laraba.
masu sauraro baki daya abin da ya sauka kenan a shirin namu na hantsi sai kuma can da rana idan Allah ya kaimu za a ji wata tawagar abokan aikin mu da wani sabon shirin da misalin karfe 4 agogon Najeriya Niger Kamaru da Chad karfe 3 kenan agogon Ghana kada manta da lokacin da kike za a yi zuwa shafin mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashihausa.com domin saki jin wannan shirin da ma waɗanda suka kabata za kuma yi laikawa shafukan mu na internet domin samun labarai da dumdumin su wato a Facebook, Twitter da ma Instagram yanzu amana din Muhammad Hafiz Babalede ta ni gabatarwa sai wanda ya hada mana shirin wato Solomon Abu da injiniyan mu Carl Stalin ni Mahmud Lalo ne ke cewa auna lafiya.